أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba wadda take yau 10 ga watan 5 Jumada al-Ula Hijira ta Manzo sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shi daidai da 16 ga watan 1 2019 Muna wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya muna gaman katar cikin abin da zamu hadi Sati wanda ya wuce muna magana akan ayar wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin yanda banu Isra'ila suka tuhumi annabin Allah Suleiman alayhi salam wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman da irin abubuwan da muka bayyana na cewa ita wannan aya ce wadda malumai mara sun yi mangano da yawa akan akwai abubuwa na rikitarwa inji malumai a cikin wannan aya mai girma da ƙarshe dai akwai magana ta Imam Razi rahimahullahu ta'ala dai akan sihiri aya ta ba mu labari cewa a zahirin aya sihiri aikata shi haramu ne kuma aiki ne na kahurci Imam Razi kamar yadda Ahmad Shakir ya kawo cewa ya ce ana iya karantar ilimi na sihiri saboda wada Allah subhanahu wata'ala qul hal yasawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kenan a fahimta shi yana ganin ilimi abu ne mai daraja kenan kuma ilimi na sihiri ne zaka iya karanta malai ce haza lafzuhu bi hurufihi yace wa hadha al kalam fihi nazar min wujuh wannan magana tana buƙatar nazari wanda kenan magana ce wanda bata yi daidai ba bata yi daidai da hanya ba karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tunda sihiri ya zama kahurci kenan karantar shi ma kahurci ne dukkan hanya wanda zata kai ka zuwa ga kahurci to wannan hanya ita ma haramu ce kenan saboda haka babu wani dalili wanda yake nunawa a shari'ance cewa mutum zai iya karanta sihiri sai dai ma bari wannan aya tana karantar da mu cewa lalle tabbas yin sihiri da wanda yake aikata shi da wanda zai nemi ilimin shi gaba daya kafirai ne saboda Allah ya ba mu labari cewa ma kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr annabi Suleiman alayhi salam bai kafurta ba aljanna sai kafurta saboda mi saboda suna karantar da mutane sihiri to kenan kaga wannan mana dalili ne mai girma to saboda haka sihiri abu ne wanda yake Allah subhanahu wataala mana a wannan aya mai girma yana mana kashedi duka ayoyin da muka karanta ayoyi ne masu yawa Allah yana mana kashedi ne da wasu halaye na banu Isra'il. Kada mu saki ta kusa ko ta nesa mu yi koyi da su. Ko kuma alal umum kafirai gaba daya. Duk wanda ke ba mai imani bane to bai dace ba ce kai koyi da shi ko kuma wata rayuwar shi ko dabi'ar shi ko wani abu da yake ya zaman to yana burge ka. To Allah subhanahu wataala yana mana kashedi da wannan. Kuma ga kenan duk abin da ya shafi sihiri Han malume na aqida sun yi babi musamman kaman Muhammad ibn Abu Wahhab rahimahullahu ta'ala Imam Usaymin yayi sharhin kitabut tauhid a cikin shi akwai babi wanda yake magana akan sihiri da kuma nau'ika na sihiri mana can malam Ibn Usaymin rahimahullahu yayi bayani cewa sihirin kala biyu ne akwai dan sihiri ko kuma boka wanda yake alaka da aljannu kai tsaye yaje to wannan kahurci ne mana ba tare da wani kokonto ba ko wani shakku saboda shi aljani ba ya ma mutum wani abu ba akan hidima ko kuma wata biyan bukata dole sai kai ma ka mishi hidima hidimar shi kuma bata wuce ba yi ma Allah shirka ko kuma ya sabke ma wani abin da Allah ya zamanto ya fallanta maka musamman irin abin da ya shafi shikashikan musulunci irin abubuwan da za su huda ka daga cikin musulunci kai tsaye sai ce to ka hwasa ko kuma kai abu kaza wanda Allah ya haramta haka mushi alƙawali idan ka cika mushi alƙawali shi ma ya cika maka alƙawali kenan wajen biyan buƙatu wanda yake shi koyayye ne yana yin abubuwan da dan adam bai sani ba to malai yace wannan a zahiri kahurci ne kuma aikata shi kahurci ne haka kuma sanin shi da kuma zuwa wanda zai je wajen shi ma idan yayi imani da abin da ya hodi shi ma zai kai shi zuwa kahurci kamar da sunan makaranta sahin da ya wuce satin da ya wuce to sai na biyu su ne waɗanda suke darme darme ko kuma waɗanda wayo ne kawai irin daga cikin malaman tsubbu mutum ne ya karanci mutum daman da ka zo ya kalle ka ya san irin wani irin damuwa ce take tare da kai shikenan sai so sama inda yake ma kaikai sai ka ce eh haka nan ne sai ma wasu bayanai ya ma wasu kalamai shikenan sai ka ji kawarki to wannan fasadi ne bai kai mutum zuwa kawarci fasadi ne udwani ne kamar zalunci ne ma'ana wannan mai dan sihirin yake ma bayan Allah dammi dai ya amshi abin da yake hannunsu kai wannan ba karamin zalunci bane ala kulli hal kenan wanda yake da alaka da aljani wanda yake da alaka da shirka wannan zai kai mutum zuwa kawurci amma ba wannan ba bai kai mutum zuwa kawurci asali ma kalmar sihiri a harshen larabci kalma ce wadda take tana da ma'anoni masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa inna min albayani la sihra hatta magana akwai sihiri a ciki ba sihiri ba irin wancan wanda za yi aljani a hada kaza da kaza kamar mutum ya sihirce kwakwalwarka ya kaga magana bayani in aka samu mutum mai bayani mai zalaka na magana zai iya gamsar da kowa bayanin da zai yi mangarin da zai yi to yanda ka san zai mallaki kwakwalwarka to kamar kai ka ce ya sihirce a ce wani ya ma wani sihiri a'a bayani ne ya mishi saboda gamsarwa saboda yarda da shi da yayi da magana shi sai ya bi shi to wannan kenan sihiri wanda yake na bayani to haka kuma akwai wasu abubuwan ma dubaru ne ala kulli hal dai Allah subhanahu wataala ana yana so ya karantar da mu idan muna so mu bi Allah so da kafa kuma muna so mu zama lafiya kamar da muka bayani satin da ya wuce dukkan al'umma da ta dogara da kansu akan yin sihiri tsahe tsahe bokaye da malaman tsubu da sauransu to zaka same su babu al'umma da ta yi koma baya kamar wannan kuma babu al'umma da za ta shiga cikin matsaloli kamar wannan babu al'umma da za a samu rishin haɗin kai kamar wannan al'umma saboda mi shi wannan dan sihirin ko dan bokan diyanayin da ka je wajen shi sai ya gama ka in ma ya ce ko makwabcinka in dan kasuwa ne ya ce ai makwabcinka na kasuwa in ma'aikacin gwamnati ne ya haɗa shi idan babba ne ya haɗa shi da na ƙasa in na ƙasa ne ya haɗa shi da babban cewa wane wurin ka yake so wane kaza yake so ma'ana kenan sai an samu sabani iri-iri kala-kala ba don komi ba shi dai ya cimma manuhar shi shine ya samu dukiya ya amshi abin da yake hannun mutane kenan saboda haka addinin musulunci ya haramta da wannan kuma ya zamanto ittifakan ne game da makaranta wanda yake dan sihiri ne koda ba wanda zai kai zuwa kahurci bane to haddin shi shine kisa wannan shine haddin shi wanda malamai gaba ɗaya suka hada akan wannan saboda mi bannan shi ma'ana bannan da yake yi ta wuce misali hatta kai shi zuwa ga irin wannan hukuba da za mu shi saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana ba mu labari cewa duk wanda yaje man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wanda yake wajen dan boka ko wanda yake sihiri kuma ya gaskata shi da duk wani abin da yake hodi to wannan mutumin kamar ya kafirce mu alqur'ani ne ya kafirce mu annabi da abin da yazo da shi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga imanin mutun ya tsaya dole sai ya nisanci irin waɗannan abubuwa kuma babu abin da zai tsaida maka imani dole sai ka karanci tauhidi domin akwai wanda zai hada zuwa ga shirka ko zai hada zuwa ga tsahe-tsahe da wasu abubuwa a wai dan bukatun su sun kasa biya ko kuma misali a ce wata musiba Allah subhanahu wataala dora mishi ya ga ya kasa yayewa yayi nan yayi adda to kawai shikenan sai ya karkata zuwa ga wadancan to kaga anan dole mutum ya jajirce da imanin shi duk irin abin da yazo na kadariya ga ubangiji subhanahu wataala wanda yake na dadi ne ko na wahala ne dole mutum ya tsaya ya ga cewa Allah shi kadai da ka karkace to shikenan shedan ya samu galaba akan ka kuma mutane na duniya su samu galaba akan ka a amshe maka imani a amshe maka wani abu da yake tare da kai to saboda haka wannan aya ce mai girma wanda take karantar da mu akan cewa duk wani sihiri da dangunan shi ya kamata a ce mun nisance shi duk wani abin da yake da alaka da tsahi duk wani abin da yake alaka da shirka da Allah duk wani abin da yake da alaka da cewa sai an gama Allah da wani to wannan abin ya kamata a ce mun nisance shi ko ba dan komai ba dan mu samu irin abin da Allah ya tanadi ga bayin shi nagari ba bayin shi wanda suke masu shirka ba to anan kuma akwai abin da ya kamata mu sani shine kore sihiri ma'ana magana cewa da take ba tabbacacciya ba ko kuma magana cewa da take ta jahilci wanda yake daga cikin kungiyoyi wanda suke da'awan musulunci mu'tazila su ne suka kore cewa babu sihiri to sihiri tabbas ne sai dai aikata shi kahurci ne kuma sihiri yana iya tasiri dalili annabi sallallahu alaihi wasallam an musu sihiri kuma sihiri ya mushi tasiri sai dai bai tasiri ba bangaren wahayi da kuma irin abubuwan da yake Allah subhanahu wataala ya aike shi da shi to saboda haka hadisi ya tabbata akwai wanda ake ce mushi bai hude labir bin asam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma duka yana daga cikin abubuwa ko kuma mu ce sabon nuzul na irin wannan ayar wattaba umatu da shayatin ala mulki suleiman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su ku zo ku imani sai suka koma sihiri har ma suka mushi sihiri sallallahu alaihi wasallam ba don koyi ba dan sirkitar da irin abin da Allah ya sabkar ba don koyi ba dan hasada yake tsakanin su ba wai dan busan ba gaskiya bane to saboda haka kenan aqida ta ahlus sunna wal jamaa sihiri gaskiya ne yin shi kahurci ne gaskata shi kahurci ne amma kuma yana tasirin shi kuma bi iznillah kenan saboda haka ma hum bi dari nabiy min ahadin illa bi iznillah ba sa iya cutar da kowa sai da izinin ubangiji kenan haka ya kamata imanin mu ya kasance Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma haka yana daga cikin mana abubuwan da ya kamata mu sani shine dole a matsayin mu na musulmai mutun ya zamanto yana kulawa da azkar saboda kariya saboda diyan adam akwai masu aikata irin aikin na sihiri kuma babu wanda ya wuce sihirin wannan yayi tasiri a gare shi tunda yayi tasiri ga manzo sallallahu alaihi wasallama zawaban Allah kuma wanda aka sabkar mishi da alqur'ani to saboda haka sai ya zamanto ma mu'awwazatayn ko mu ce qula'uzai da suratul ikhlas daga cikin azkar na wuni da azkar na dare mutun ya kasance ya lazumce su so uku da ayatul kursi da dai azkar ne wanda ko sani na musamman waɗannan ya kamata mutun ya rike da su ruko wanda yake na musamman dan mi saboda kariya ya kamata a ce mutuna da kariya game da shaydanai na mutane da aljannu domin Allah ya mu labari cewa shayatinul ins wal jin duk wanda ya zamanto mai saban Allah daga cikin mutane wanda ya kangare ana kiran shi shaydani wanda zai abin da ya ga dama babu ruwan shi da umurnin ubangiji to haka kuma daga cikin su ma shaydannan ko kuma mu ce aljannu waɗanda ake kira shaydanai sune waɗanda suke tawaye ga Allah suke abin da suke ga dama amma daga cikin su akwai mumunai akwai mutanen kirki akwai bayan Allah na gari to saboda haka kenan yana da kyau mutum ya zamanci alqur'ani mai girma ya lazumci azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wajen barci ne wajen tashi ne shiga gida ne fita daga gida hawa abun hawa ne a kowane lokaci a ce mutum yana da azkar ya karanci azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar kowane wuri kuma akwai kun san littafin hisnul muslim mana kariya ta musulmi adda kaza adda kaza adda kaza ya kamata a ce mana mula kulawa da wannan to saboda haka abu na ƙarshe a yi ta wannan aya mai girma shine irin abubuwa wanda Allah subhanahu wataala yake karantar da mu jumlatan mana a dunkule a jumulce shine yana daga cikin manya-manyan abubuwan da muka yi tananatawa shine koyi da yahudawa koyi da nasarawa kabilitahin Allah sai ka kiya a sai ka je ka kama wani abu daban wanda Allah bai umurni ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai umurni ba wannan shine babban abin da aya take karantar da mu jumlatan su yahudawa an ce su imani da annabi su imani da alqur'ani sai suka kiya sai suka kama matuzul shayatin ala mulki suleiman suka bi shaydanai to haka kenan yanzu matsayin mu na masu imani abin da ya dace abin da ya zama to wajibi mu riko da shi alqur'anin Allah da kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama dan samun tsira da addinin mu da kuma imanin mu na'am yau insha Allah zamu tashi ayar zamu karanta 104 a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda ku imani la taqulu ra'ina kakkace kada ku ce dan jirayen mu mu kiyaye kuma ƙara mana ko kuma dan dagata mana wala wa qulu unzurna kenan walakin qulu unzurna abinda ya dace ku ce dan jirayen mu kada a dan jira mu wasma'u kuma ku tsaya ku saurara da kyau walil kafirina azabun alim Allah ya ce su kuma wanda suke sun kafirta to Allah subhanahu wataala zai ga masu da azaba wanda take mai radadi wanda take mai kona fata ma ya wadu allazina kafaru ai wanda suke sun kafirta ba su da wani guri ko kuma babu abin da suke so min ahli kitabi daga cikin wanda aka balita yahudawa da nasarawa walal mushrikin da wanda suke mushrikai kenan wanda ba yahudawa ba nasarawa ba mushrikan makka an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum ba sa so a sabkar muku wani alheri daga wajen ubangijinku wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u Allah shi kuma yana zaba da rahmar shi ya sabgar da ita man yasha'u ga wanda ya so wallahu zul fadlul azim Allah subhanahu wataala ma bucin fadala ne kuma fadala mai girma Allah yake cewa naha Allah ta'ala almu'minina an yatashabbahu bil kafirin a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu mu yi koyi da wanda suke kafure ne fi maqalihim wa fi'alihim a cikin maganganu irin salo na magana ko kuma irin aiki da zaka riga kai aiki irin na yahudawa ko na sarawa ko kuma mushrikai to Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan wazalika anna alyahud kanu yu'anuna min kalam ma fihi tarwiya tawriya lima yaqsudunahu min at-tanaqqus alaihim la'inullah mala yace su yahudawa magana ce suke amma suna ni da ita wani abu daban in suka ce ra'ina memakin su sahabbai suna cewa ra'ina kamar idan an sabko da aya sai su ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam dan dakata musu in su har ce wadannan sai a ƙara musu to su da suka san su yahudawa da suka san cewa kalmar ra'ina tana da ma'ana biyu ma'ana kenan ko ka ce walakanci ko kuma kaskanci ko kuma dai abu wanda yake marar daraja sai su riga tura man manzo sallallahu alaihi wasallam wannan magana tunda sun ji sahabbai suna cewa ra'ina su ma hizo su riga cewa ra'ina su sahabbai suna nihin a dan jira mu kan a ƙara mana dan mu harace da kyau su kuma suna nihin kenan marar daraja kaskancacce walakancacce shine malai yace la'anta Allah ya tabbata a gare su malai faiza aradu an yaqulu isma' lana yaquluna ra'ina memakin da aka ce musu walakin qulu unzurna ko kuma wasma'u to su yahudawa su kuma memakin su ce isma' lana sai su ce ra'ina ai suna nihin kenan kamar wani walakanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ba mu labari a wata aya suratul nisa'i min allazina hadu harifuna al-kalima amma wadi'i daga cikin wanda suke yahudawa akwai wanda suke canza kalma daga ma'anarta memakin tana nihim abu kaza su kuma sai su bata wata ma'ana daban wa yaqulu sami'na wa asaina sai su ce mun bi mun ji amma mun saba wasma'a ghayru musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fi ddin sun ji basu ji ba ko kuma sun gani kawai mu kenan kamar basu da amfanin zaman su ko kuma tahiyyar su duka daya cewa mun ji zamu bi a babu a wajen bai gudi kawai dai ka ji dadin baki suce kaza to amma ba shi suke nihi ba ba Allah subhanahu wataala yace walau annahum qalu sami'na wa ata'na da za a ce sun ce mun ji mun bi wasma' wa anzurna lakana khairan lahum da za a ce a dan saurara mana kadan da ya zama Allah yace ko kuma su ce a dan jira mu kadan kuma za dan mu ji to Allah yace da wannan shi alheri a gare su sai Allah subhanahu wataala yake cewa la kana khairal lahum wa aqwam walakin la'anahum Allahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allah madaukakin sarki da yake ya sa abin da yake cikin zuciyarsu sai Allah ya la'ance su, da Allah ya la'ance su sai kasance daga cikin su babu masu imani he dan kada. Sai shi yasa kenan koda sun ji gaskiya ba za su imani da ita ba. To irin wannan hali Allah subhanahu wataala yana mana hali mu mu'mina cewa kada mu yi irin waɗannan halaye na Yahudawa. Haka a cikin hadisai na Manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance sahabbai idan suna cewa salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum, su kuma idan sun je su ko sai su ce assalamu alaikum, kenan kaman ma'ana wani abu wanda yake na kaskanci ko kuma a ce mutuwa ko kuma wani dahi ko wani sum, ana cewa assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum. Shi yasa aka ce ko kuma Manzo sallallahu alaihi wasallam karantar da mu in suka ce haka nan sai a ce wa alaikum, kenan mutuwarku a kanku ko kuma abinda kuke ni na kaskanci da abinda kuke ni na halaka wannan abin ya tabbata a kanku. Kenan ba Qur'ani kadai ba, hatta hadisai na Manzo sallallahu alaihi wasallam sun karantar da mu irin wannan halaye. To kaga kenan wannan mummunan hali ne. Kenan bai dace ba idan Allah yana nihi da wata aya abu kaza a matsayinka na musulmi kai kuma ka karkata ta ka juya ta rika daukan wata ma'ana daban to wannan hali ne na Yahudawa wanda Allah subhanahu wataala yake hana. Allah yake ya wallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zunna wasma'u wal kafirina azabun alim. Imam Ahmad ya yi riwaya daga Abdullahi dan Umar Allah rasu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi'istu baina yaday as-sa'a bis-sayf, an aiko ni ma'ana daga ni sai kiyama kahin kiyama an aiko ni da takobi wanda yake na jihadi. Hatta yi ubada Allah wahdahu la sharika lahu, sai an bota ma Allah shi kadai ba wan bota da gaskiya sai shi. Waja'ala rizqi tahta az-zilli ruh, kuma haka ya sanya daga cikin arziki na kenan kasan inuwa na mashi, ma'ana kenan da abin da yake na ganima ne haramu ne amma Manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma shi an halatta shi. Waj'alat zillatu was-siraru ala man khalafa amri, kuma an sanya walakanci da kaskanci da rashin daraja da kaskanta da duk wanda ya saba ma al'amarin Manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa man tashabbaha biqawmi fa huwa minhum, annabi ce to duk wanda ya kwaikwayon mutane kai ka ce yana tare da su. Yana kaga wanda yana magana akan Yahudawa da Nasarawa, duk wanda yake mara imani wanda yake saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba kai koyi da shi, bai kamata ba kai kamancecce ne da shi. A wata riwaya ta Abu Dawud yake cewa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum fa fihi dilalatun ala an-nahyi ash-shadid wa at-tahdid al-wa'id, malaci akwai hani mai tsanani akwai kuma narko na azaba wanda Allah subhanahu wataala yayi akan cewa duk wanda yake wanda mara kamancecce ne da kafurai. Fi aqwalihim wa af'alihim, hadasu da aiki ya zaman to kai baka da aiki sai dai koyi da su dan suna burge ka. Walibasuhum wa ayadihim, da kuma kaya irin da suke sawa ko kuma irin idi da suke sallar su, to duka wanda bai kamata ba mai imani da su ko kuma mai koyi da su ko mai kamantacce ne da su. Wa ibadatihim wa ghairi zalika min umurihim, da kuma irin bauta da suke na wani Allah da kuma irin lamurukan su daban-daban na rayuwar duniya, to duk bai dace wa mai koyi da su. Wannan yana daga cikin abin da ita wannan aya take karantar da mu. Inna la taqulu ra'ina wa qulu zurna, saboda haka Allah subhanahu wataala yana hana mu a cikin wannan aya mai girma ma'ana yin izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hasan ra'in min al-qawl as-sukhriya minhu, su Yahudawa idan suka ce ra'ina abinda suke nihi kamar izgili ne, to shi kuma an hana izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am Allah an yasharu min qawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yad'uhum ilayhi min al-islam, ko mutun ya izgili da manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya hana Yahudawa game da wannan, kuma ya hana su ga izgili da abinda annabi yake kiran su shine addinin musulunci. Ibn Jurayj yayi riwaya cewa a cikin kwatankwacin irin wannan, Ibn Jarir yake cewa Tabari was-sawab min al-qawli fi zalika udna anna Allah nahal al-mu'minina an yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ra'ina, kama Allah ya hana mu'mine su wadu wannan kalmar. Kenan kalmar da aka cewa tana da ma'ana biyu, kuma Yahudawa suna aiki da wannan ma'anar ta biyu dan su musguna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su tozartar da shi su tsimcincin shi, sai Allah ya soke kalmar gaba daya. Kenan daga yau musulmi ba ya ce ra'ina sai dai ya ce unzurna. kene ci a dan jira mu kadan kalman ma aka saba ta gaba daya kene wanda zai nuna maka cewa duk abin da ya kasance abin da yake da shubha game da addini ko kuma abin da yake da shubha game da bin Allah ko kuma wata kalma wanda tana daukar ma'ana guda biyu lalacacce da mai kyau to irin wannan kalmomin sai mutun ya nisance su nisanta su kene sai tabbatar ma da cewa a kai ma'anar na kirki shi kake ne idan akwai wata kalma mai daidai da ita mai ma'anar ta iri ɗaya sai ka kawo ta wanda ba ta daukar wancan mumuna shi yasa Allah subhanahu wataala sai saba musu mai makin ra'ina sai su ce unzurna to saboda haka kuma kaskanci ko kuma wulakantarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne wanda yake mai hatsarin gaske wanda zai kai mutun zuwa ga kahurci duk wanda zai isgili da addini wanda zai iskili da manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya iskili da alqur'ani ko wani abu wanda ya kama da wannan sha'irillah to wannan mutum idan ya zama mutum mai ilimi ne ba jahili bane wanda bai san ba abin da yake in dai mai ilimi ne to kai tsaye wannan abin zai kai shi zuwa ga kahurci zai hutar da shi daga addini to saboda haka kenan in jahili ne zai dan samu uzuri dalilin jahilci lokacin da ilimi ya zo mishi kuma ya saki to wannan abin zai kai shi zuwa kahurci shine Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari cewa la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum wan ganu ne wasu daga cikin munafukai suke gaya masahabai na manzo sallallahu alaihi wasallam ai sun girma ai sun yi wa'annan ba wanda ya kai su cin abinci ba wanda ya kai su kaza subbobin su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya cewa irin wannan munganun da suke yi sun kahurta kan ma su kawo uzuri to saboda haka kenan irin waɗannan kalmomi da wanda suke kama da su in dai akwai ma'ana waɗanda suke mummuna to ya kamata musulmi ya yi nisanci irin waɗannan ma'anai Allah subhanahu wataala sai ya ce ma ya wadul lazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin an yunzala alaykum khairum min rabbikum su wanda suke kahurai da wanda suke mushrikai kenan ahli kitab yahudawa da nasarawa da mushrikai ba sa so Allah ya sabkar ma da musulmi wani alheri alheri na duniya ko kuma alheri na lahira ba sa san wani kenan su menene gurin su a ce kun kahurce dan ka ku samu alheri lahira menene gurin su a ce yau wahayi ya tsaya babu wani magana ta Allah da za ta sauko menene gurin su aka ce ga cewa su ga mutun ya kahurce babu shi bai da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama bai da alaka da addini to su gurin su ya cika koda bai bi su ba su anan aikin su ya kammala dadi suke shi to saboda haka shi kuma Allah madaukakin sarki yana sabkar da fadalan shi ne ga wanda ya so yana zaba daga cikin bayin shi sai ya kebance su ya ba su wata fadala ya ba su wata daraja wallahu zul fadlul azim kuma Allah subhanahu wataala ma mujin fadala ce su fadala kuma mai girma to saboda haka kenan idan Allah ya zabi wani daga cikin bayin shi bai dace ba yanayi na hasada ko kuma ya hada yanayi na keta ko yanayi na rashin yarda da hukumcin ubangiji subhanahu wataala dalilin ya zabi wani daga cikin bawon shi irin wannan halaye su suka kai yahudawa suka kasa imani ba dan keta ba ko kuma ba dan hasada ba da sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to waran duka munanan halaye ne wanda Allah subhanahu wataala yake karantar da mu cewa dalle tabbas kada mu yi koyi da irin waɗannan halaye mu zamanto yahudawa ko nasarawa Allah subhanahu wataala shi da mu amin
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
نعم
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma nansakh min ayatin mana ban goge wata aya ba aunun siha ko kuma mu asa amantar da ita a rubutu ko a karatu na'ti bi khairin minha sai mun zo da wadda ta hita ita wannan ayat tambaya kenan ma'ana za ta zama to alheri ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam aw misliha ko kuma mu zo da irin ayar za a goge kuma irin ta za a kawo alam ta'lam shin baka san cewa ba anna allah ala kulli shay'in qadir allah madaukin sarki mai iko ne akan dukkan komai alam ta'lam yanzu baka san cewa ba anna allah lahu mulku as-samawati wal ard mulkin sama da kasa duka na allah ne wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ku ko ba ku da wani mai taimako ko kuma wani majibinci in dai ba allah ba to babu wani wanda zaka nema wajen agaji ko wajen taimako to saboda haka kenan allah subhanahu wataala wannan duka mulkin shi abdullah ibn abbas yake cewa manan sakh min ayatin ay nubaddil min ayatin mana an-naskh at-tabdil allah subhanahu wataala sai sauko da wata aya sai a barta a sabko da wata ayar daban ibn abi khatim yake cewa qabduha ba'da kenan wa rafa'uha allah madaukin sarki sai dauke ta wata allah ya dauke ta gaba daya da karatunta da rubutunta wasu kuma allah madaukin sarki sai dauke hukuncin amma kuma rubutun yana da ko kuma mu ce karatun yana da to saboda haka kenan allah subhanahu wataala dukkan wani yana daga cikin mulkin shi wai shi ma wannan yana da alaka da yahudawa mine da alakar shi suke cewa a yanzu kun ji abinda annabin nasu yake wadi yau ya wadi magana gobe ya warware yau ya ce kaza halaka ne kuma jibi ya ce haramu ne wai sai yazo ya ce ai Allah ya goge ga abinda ya sabkar mana yahudawa suke sukan addini ko suke sukan manzo sallallahu alaihi wasallama a kasancewar mana wai annabtar tashi ba ta gaskiya bace dalilin Allah yana shahiya kuma yazo da wani to shine Allah subhanahu wataala ke so ya mana bayani anan cewa idan ya dauke wata ayar ma zai zo da wata irinta ko kuma wanda ta hita kuma wannan yana daga cikin ikon ubangiji alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ne shine ya sama subhanahu wataala ya yi kasa ya halicci kowa da kowa shine ya zabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sabga da alqur'ani hatta yahudawan da sauransu shine mahaliccin su shine abin da ya musu komi to menene me zai rage shi ko kuma menene zai gagare shi dan ya goge wata aya ya zo da wata aya ko kuma dan ya canza wani abu wannan ganin daman shi ne subhanahu wataala shi sa mala yace daga cikin misalan akwai wa ash-shaykha wa shaykhatu idza zanaya farjumuhum al-batta latijo namiji latijo mace in suka yi zina sai a je su to kaga wannan yana daga cikin abin da aka shahe shi gaba daya rubutun shi amma hukuncin yana da ashram muslimci kenan misali wanda ya aure idan ya aikin zina menene hukuncin shine a jehe shi mace ko namiji to wannan kenan daga cikin misalan da Allah subhanahu wataala ya dauke kayan shi wannan kuma yana daga cikin iko ubangiji subhanahu wataala ganin daman shi yana aikata wannan haka kuma akwai misalin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba labarin cewa law kana libn wa adam wajiyan min malin labtaga lahumu salisan da za a ce mutum yanda yake da kwadayi na dukiya a ce yana da kori guda biyu manya manya na zinariya to da sai ya roki na uku to wannan kaga shi ma babu shi ibnu jarir at-tabari yake cewa manan sakh min ayatin nanqulu min hukmin ayati ilghairiha kenan shi ibnu jarir at-tabari yana ganin cewa wa hukuncin sai ya dauke shi daga wannan aya zuwa wata aya daban mana kenan ala kulli hal ko ya zamanto canje ne za a yi an-nasakh amma asalin nasr a harshen larabci kamar mutum ya samu wani littafi ko kuma wani rubutu a takarda guda ya kufa ta zuwa wata takarda wannan shi ake cewa an-nasr kenan ma'ana ka dauki abu daga nan ka maido shi nan kenan shine ibnu abi hatim shi da yake cewa al-qabdu war-raf'u wannan duka ma'ana malamai suna haka ne dan su huddo da ma'ana a zahiri amma kowanne daga cikin su daidai ne Allah subhanahu wataala kenan yana so ya ce mana anan irin maganar da yahudawa suke cewa magana ce wacce take mara sadiki Allah idan ya ga dama yana iya abin da yake so ya canza ko kuma ya kawo wata daban ko kuma ya shahe ma gaba daya a san ko wata wanda batta da alaka da wannan ayar wannan duk yana daga cikin ganin dama Allah subhanahu wataala malaka wazalika an yuhawwila alhalalu haraman walharamu halalan Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya sanya halaka ya zama haram an ya ga dama sai ya sanya haram ya zama halak wannan duk ya cikin ganin dama Allah ne wal mubah mahzur wal mahzur mubahan abin da yake bai kamata ba Allah ya sanya shi ya kamata abin da ya kamata Allah ya sanya shi bai kamata ba wa duka shari'a ne kuma yana daga cikin jarabawa duk wanda yake mai imani ne in da ya imani da abin da manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama kenan dole idan annabi ya ce an canza shi ma dole ya canza ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam kenan nan madarasi ne babba akan su da yahuda wannan Allah yana magana ne akan su kada mu yi aiki da irin nasu kan mutum ya ce yanzu tunda an canza halakta zama haram ani bazan aikata ba ko kuma ya za ya canza wannan Allah ne yake sabkar da shari'a shi da abin da kake abin da ake so musulmi mumuni ya ce samina wa ta'ala kenan kada yi aiki irin na yahudawa ya ce samina wa asaina mun ji amma mun saba malaje fa ammal akhbaru fala yakunu fiha an-nasikh wala masukh amma mafi yawa malaje cewa idan muka diba irin abubuwan da suke na labarai kamar kissosi da ake badawa na cikin alqur'ani ko kuma abin da ya kamata haka ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari to waɗannan ba a cika samu ko ba za ka samu ba cewa an shahe wani ba an shahe ko kuma an gyara wani ko kuma an dauke an samko da wani saboda mi waɗancan su suna da alaka ne da man halak haram ko kuma wannan abin ya cancanta ko wannan abin bai cancanta ba malaka wa asalun naskhi min an-naskhi al-kitab wa huwa naqluhu min nusratin ila ukhra ghayriha kenan asalin kalmar larabcin rubutu ne daga nan kai shi nan kamar da muka bayani kenan Allah subhanahu wataala anan yana so ya karantar da mu cewa yana iya shahe wani hukunci a zo da wani hukunci kenan kada mu yi la'akari da magana war take na yahudawa ne amma wa da Allah mu dauki sarki aunun siha na'ti bi khairin minha wasu kuma suka karanta cewa au nan sa'aha mana ita ayar kenan mantar da ita ya zamanto babu ita ma babu rubutun kuma babu maganar larabcin ma kwata kwata shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sabkar mishi sai Allah ya mantar da shi ko ya laliba ya niya ya karanta ma ba zai iya karantawa ba saboda Allah ya janye to saboda haka kenan shine ko mu canza shine ma'anar sahih min ayatin aunun siya ko kuma mu sa ma a shaheta a mantar da ita kowa na tabi khairin minha aw mislaha malaci wa amma ala qira'ati aunun siha kenan wanda suka karanta kamar Imam Hafs littafin da yake hannun mu Qur'ani ya karanta cewa aunun siha Imam Qatada yake cewa kana Allah azza wa jalla yunsi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ma yasha kenan Allah madaukin sarki sai mantar da manzon shi abin da ya ga dama daman shine yace la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah shine wadda hakan cewa zai tara ma annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa ya harace a cikin zuciyar shi to kenan kaga yana daga cikin ganin daman Allah madaukin sarki ya sa ya mance ko kuma ya sa ya tabbata wanda duka hukuncin ubangiji ne madaukin sarki wa yunsiku ma yasha ko kuma Allah ya shahi abin da ya ga dama to kenan kaga mu sai mu na wasu imani dole mu imani da wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce na'ti bi khairin minha aw mislaha mala yace fil hikami bin nisbati ila mustalahat al mukallafin a cikin fil hukumi kenan cikin hukumcin da Allah yake da wannan abin halaka ne Allah in ya ga dama sai mai da shi haram ko kuma da wannan abin haramu ne Allah subhanahu wataala cikin daman shi sai mai da shi halaka to wani yana daga cikin kenan na'ti bi khairin minha aw mislaha ko kuma a samu wata ibada mai wuya sai Allah subhanahu wataala ya zo ya kawo sauki a ciki kenan shi ma wannan na'ti bi khairin minha aw mislaha kenan Allah subhanahu wataala sai ragumta ma al'umma sai zo musu da wani hukunci wanda bai kai wancan nan harko ba musamman idan muka dubi hukunci hukunci a shar'u man qablana wanda suke na addinin Kirista ko kuma wanda suke Yahudawa akwai hukunci hukunci da yawa wanda a wancan addinin suna da tsanani amma addinin musulunci sai Allah subhanahu wataala ya saukaka ya zamanto abu ne hukunci ne wanda yake yayi daidai da yanda mutane za su ji dadin yi ba tare da sun takura ba sai Allah subhanahu wataala ya ce alam ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lamu anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir malaki rushidu Allah ta'ala bi hadha ila annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha'u anan Allah madaukin sarki yana nuna mana cewa yana ganin daman shi ne wa a cikin bayin shi cikin abin da ya halitta yayi abin da ya ga dama subhanahu wataala wannan ganin daman shi ne falahu al-khalqu wal-amru wa huwa al-mutasarrif Allah subhanahu wataala shi ya halitta babu wanda ya kawo mishi gudunmuwa ko kuma wani wanda ya taimaka mishi ko kuma wata shawara al-ahadu samad ne wal amru kuma duk wani lamari cewa ayi ko ka ayi ko ya tabbata ko kai tabbata wannan Allah ne ganin daman shi ne mulkin shi ne wa huwa al-mutasarrif kuma shi yake abin da ya ga dama subhanahu wataala fa kama ya khuluquhum kama ya sha'u kama yanda Allah yake halittar mutum yanda ya ga dama babu wanda zaka same shi a duniya ya ce ko shi ya ga dama Allah yin shi a gari kaza ko yin shi wuri ko yin shi baki ko kuma yin shi dogo ko gajere babu wani wanda aka mun shawara mutum da ya ga kansa a duniya to wannan garin daman Allah yus'idu man yasha'u wa yushqi man yasha'u Allah kuma in ya ga dama sai ya sa kaga mutum yana cikin walwala yana cikin jin dadi yana duk wani abin da yake na duniya Allah ya saukake mishi wani kuma zaka same shi a wahalce ya baya cikin jin dadi ko da yana duniya yana wahala to wannan ganin daman Allah ne wa yasihu man yasha'u wa yumridu man yasha'u in ya ga dama Allah sai ya ga mutum lahiyayye ko ci komi baya ba sassara ba ciwon kai haka yake rayuwa wani kuma zaka same shi a kowane lokaci cikin rashin lahiya yake to wannan duka mulkin Allah ne madaukakin sarki babu wanda zai ce mishi dan me wa yuwaffiqu man yasha'u wa yukhzilu man yasha'u a rayuwar duniya sai ka ga mutum ya zamanto dan albarka duk abin da ya sa gaba sai Allah ya mishi tawfiki sai ya samu abun mutane kuma wasu su yi ta bugawa wani ya buga nan kai buga nan Allah ya kasa sa mishi tawfiki ya kasa dacewa to wannan duk yana daga cikin mulkin Ubangiji subhanahu wataala kamata mu san da wannan kazalika yahkumu fi ibadihi bima yasha'u haka kuma hukuncin shi Allah abin da ya ga dama yake fa yahillu ma yasha'u wa yahrumu ma yasha'u yace wannan halak ne yace wannan harak ne halam haram ne wannan hukuncin Allah ne madaukakin sarki babu wani wanda zai shiga ciki wa yabihu ma yasha'u wa yuhazziru ma yasha in ya ga dama ya halitta wannan abin cewa daidai ne in ya ga dama yace wannan abin ba daidai bane a matsayinmu na masu imani kuma dole mu bi sami'na wa ata'na wa huwa allazi yahkumu ma yuridu la mu'aqqiba li hukmihi kuma Allah shi yake hukunta abin da ya ga dama ya kashe wannan ya raya wannan ya talautar da wancan a arzuta wancan kuma la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai ce dan me a ce wani alƙali yayi shari'a ko wani shugaban kasa yayi wani abu daban ko wani malami ko wani abu wani mai kudi ko wani mai mulki yayi abu kaza wani zai ce mishi dan me ka aikata abu kaza to ba ma Allah wannan la mu'aqqiba li hukmihi wala yusalu amma yaf'al wa hum yusalun babu kuma wanda zai tambaye ubangiji subhanahu wataala cewa dan me amma kowa sai an tambaye shi duk wani wanda ka gani a nan duniya sai Allah ya tambaye shi a gobe kiyama dan me kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa kowa kafar shi ba za ta gusa ba sai an tambaye shi shekarunka dukiyarka iliminka duk wani wannan abubuwan ta ilmi kai da su sai Allah ya tambaye ka subhanahu wataala ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ كما daga cikin jarabawa da Allah yake ma bayin shi sai shahe wata aya ya ga ya imanin mutane za su kasance to yahudawa ba su ci jarabawa irin wannan abubuwa amma duk wanda ke mai imani ne zai ci jarabawa cewa tunda shi samina wa dana ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi damun shi yazo ya ci alqur'ani ne kuma yazo Allah ya bashi labari ko kuma yazo ya ce Allah ya shahe wannan ya tabbatar da wannan to dan mai imani bai zai yarda da wannan ba fa ya'muru bi shay'i lima fihi min al-maslahati allati ya'lamuha ta'ala kuma Allah subhanahu wataala sai ga wani lokaci yayi umurni da wani abu mutane kowa a tunanin shi ba zai iya gano ba dan mai Allah ya ce ai abu kaza to amma kuma akwai wata maslaha akwai wani abu jin dadi dan dan adam akwai wani abu da mutun zai samu game da irin wannan aiki da zai amma shi dan adam kin bai sani ba Allah da ya halice shi ya sani shi ya umurce shi da wannan summa yanha anhu lima ya'lamuhu ta'ala kuma Allah sai hana yin wani abu saboda irin fasadin da ya sani da cikin wannan abun wanda dan adam shi kuma ya jahilci wannan abun malaji fatatu kullu ta'a fi imtisali amrihi duk wanda yake mai imani ne to ya kamata ya zamanto mutum ne mai da'a mai biyayya a cikin kamantuwa da umurni na Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wattiba'a rusulihi ko manzannin da Allah ya aika mutum ya zamanto mai bin su ne fi tasdiqi ma akhbaru duk abin da suka bada labari yace gaskiya ne wa mutsali ma amaru da kuma mutum ya aikata abin da suka yi umurni su waɗannan annabawa kenan manzon mu sallallahu alaihi wasallam abin da ya mana umurni shine zami wa tarku ma naha anhu wa jazar wa zajara aw wa zajaru duk abin da suka hana suka yi tsawa to ya kamata a ce mun bar wannan abu haka yake mata musulmi imani mala yace fi hadal maqam raddun azim wa bayanun baligh a wannan akwai raddi mai karhi da bayani wanda yake mala ya kai matakar gaya li kafara aw li kufri al yahud wa tazifihim shubahatihim kahurce mai yahudawa da suka yi suka kahurce mu Allah suka kahurce mu annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin shubha da suke kawo wa cewa annabi ai ba gaskiya yake hudi ba tunda yau ya ce kaza gobe ya ce kaza to nan akwai raddi mai girma a gare su fi dawahum istihalatun nasakh imma aqlan suka ce wai su a hankalci suka ce wai bayyuwa ne a ce an goge kuma an kawo ni madadi to kaga wannan hankalin su ne ka musu wannan wai suke cewa a hankalce bai dace ba kama za'amahu ba'dhum ba'd jahalatin aw ba'dhum jahalan wa kufran dan saboda jahilci dan saboda kahurci sai suka ce wai yaya ne za yi Allah ya sabkar da abu kaza kuma sai inne yazo ya sa wani abu kaza mallai ce qultu amr shakir yake cewa sai nace anan allazi yahmul alyahud ala albahsi fi mas'alati an-nasakh abinda ya dauki yahudawa cewa wai irin wanda Allah ya shahi ya kawo suke mamaki inna ma huwa kufrun wa inadun mallai ce ba komai bane kahurce mu Allah ne da kuma yi mu Allah karantse da tsaurin kai da suka ma Allah subhanahu wataala shine kai su da wannan yace fa innahu laysa fil aqli ma yadullu ala imtina'in nasakh fi ahkamin Allah ta'ala yace a hankalce babu wani abin da zai hana cewa wai Allah ya goge kaza ya zo da abu kaza menene matsala a ciki li'annahu yahkumu ma yasha'u kama yaf'alu dan Allah shi yake hukumta abin da ya ga dama kamar yanda yaso kenan kaga wai su suke cewa a hankalce bai yiwa to kaga a hankalce yana yiwa malaji kawai dalili shine saboda kahurci da kuma tsageranci Allah subhanahu wa ta'ala ya shirar da mu abinda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan wanda kina kuskure ne Allah madaukin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah inshallah sati mu zuwa sai mu da sallah